kamo sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 16, 21, da 25. Sai kuma yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za iya sauraron mu ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa cikin wannan shirin hanzi. Da ni Hassan Maina kaina zan gabatar. A jihar Sokoto, kyautar motocin feshin magani ne basarakin Ife ya baiwa gwamnati da kuma masarautar sarkin Musulmi. Daga jihar Borno kuwa, wakilinmu Haruna Dole Biyu ya ziyarci kasuwar dabbobi ne don shirin sallah. A Filato, mutane na ganin ɗaukar matakai kan masu sayar da maganin ƙarfin maza zai rage aika-aikar fyaɗe. Daga birnin Kwallu kuwa a jamhuriyar Nijar, rahoto ne za ku saurara akan siyasar zaben da za a yi a can kasar ta Nijar. Muna da shirin yanayi da muhalli, sai kuma shirin sharhin jaridu daga Kamaru. Za mu karkare da shirin sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amma kafin duk waɗannan, ku gyara zama don ku saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makili. Attorney General Amurka William Barr ya kare matakin aikawa da ɗaruruwan ma'aikatan tarayya zuwa Portland na jihar Oregon da wasu wurare domin shawo kan zanga-zanga da tashin hankali, yayin da 'yan adawan Democrats suke zargin sa da cin zarafin bil'adama ga masu zanga-zangar lumana. Wannan ne karin farko da ba ya bayyana gaban kwamitin shari'a a majalisar wakilai da Democrat ke da rinjayi a matsayin sa na Attorney General, inda 'yan Democrat din suka zarge shi bisa wannan mataki da ya dauka a Portland domin taimakawa yunkurin shugaba Donald Trump na sake zaben sa a watan Nuwamba. William Barr ya bada bahasin sa'o'i 5 a cikin matsi a ɗakin sauraren bahasi da ya cika makil da jama'a, inda 'yan Democrat suka bayyana matukan fushin su ga wannan mataki, kana su ma 'yan Republican suka nuna damuwansu game da yadda ake hana Barr damar bada bayani. Barr ya ce mutuwar George Floyd a hannun farin fata 'yan sanda a ƙarshen watan Mayu a Minneapolis babban abin damuwa ne, lamarin da ya sanadiyyar sake duban alaƙar jami'an tsaro farin fata da baƙar fatan Amurka a cikin ƙasar. Amma ya ce zanga-zangar ta Portland da wasu wuraren ba su da wata alaƙa da mutuwar Floyd. Hukumar bada lamuni ta IMF ta amince da ba Afirka ta Kudu rancen dala biliyan 4 da miliyan 300 ta yaki annobar coronavirus. Kasar Afirka ta Kudu da tafi kowace kasa ci gaba a nahiyar Afirka tana fuskantar durƙushewar tattalin arziki, yayin da kasar ke fama da yawan masu dauke da cutar coronavirus da suka kai 452,500, lamarin da ya kai ta ga zama kasa ta 5 a fadin duniya da tafi kowa yawan masu cutar. Ofishin kula da ayyukan jin kai na Majalisar Dinkin Duniya ya sanar da taimakon gaggawa na dala miliyan 100 ga kasashe 10 masu fama da matsaloli a Afirka da Gabas Tsakiya da kuma wasu kasashen kudancin Amurka. Tuni a cikin wannan shekara ofishin ya ware dala miliyan 225 ga kasashe 20, abinda ba a taba gani ba. Za a baiwa kasar Yamal taimakon dala miliyan 35 da hukumar ta ce tana da tsananin bukata fiye da kowa a duniya. Wasu kasashe da za su amfana da waɗannan kuɗaɗen kuwa sun haɗa ne da Argentina da Colombia da Mozambique da Nigeria da kuma Pakistan. Majiyoyi a kasashen Libya da Somalia sun ce Turkiya ta tura sojojin haya zuwa Libya daga Somalia domin su fafata da sojojin gabashin Libya ƙarƙashin jagoranci Kwamanda Khalifa Haftar. Daraktan ayyukan jarida na sojojin Libya, Kanar Khalid Majub, ya faɗa wa talabijin Larabawa a makon da ya gabata cewa Turkiya ta aike da dubban sojojin haya su yi yaƙi tare da wata ƙungiyar 'yan bindiga da ke Libya domin su ƙwace ikon garin Sirte mai muhimmanci, sai dai ba iya gano ko an tura sojojin hayar Somaliyan ne su shiga sahun gaba ba. Gwamnatin Yarjejeniya da Majalisar Dinkin Duniya ta amince da ita a Libya ƙarƙashin jagorancin Prime Minister Fayez al-Sarraj. Tana shi takobin sake kwato birnin mai tashar jirgin ruwa daga rundunar LNA ta Khalifa Haftar. A gefe guda kuma, shafin yanar gizo na Somali Guardian ya bada rahoto a ƙarshen mako cewa baicin Turkiya da Qatar da suka jibge ko kuma suna niyan jibge dubun-dubatar mayaka a Libya, wasu a cikinsu an dauke su ne su yi aiki a matsayin sojojin Qatar. An kafa hotuna da bidiyo na mutanen da ake zaton sojojin hayan ne a shafukan yanar gizo na kafafen labaran Larabawa da dama. Turkiya ta kafa tangayen sojoji da dama a Somalia. Turkiya da kasar Qatar sun horar da sojojin Somalia da jami'an tattara bayanan sirri a cewar kafar yada labaran Larabawa. Amurka da kasar Australia sun fada a jiya Talata cewa za su fadi da kawancin su na soja yayin da tanki yake karuwa da China, abinda ya kara karfafa alaka da kawayen su. A ci gaba da tattaunawar shekara a Washington duk da batun annobar coronavirus, an tabbatarwa ministocin harkokin waje da na tsaro da kasar Australia yin aiki tare da kuma gudunmuwa wurin tinkarin ayyukan China da gwamnatin shugaba Donald Trump za ta bayar. Amurka na sanye da barazana da ku da sauran duniya ke fuskanta, amma Amurka tana tare da ku a wannan kawance da babu abin da zai lalata shi, inji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da ministocin Australian. Sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya yaba wa shigar jiragen ruwan yakin Australia a cikin atisayin jiragen ruwan sojin Amurka da na Japan a makon da ya gabata akan tekun Philippine. A ƙarshe wasu 'yan bindiga da ake zaton sun fito ne daga yankin ma'aikatan gwamnati na Greater Pibo a Sudan ta Kudu, sun kai samami da safiyar ranar Litinin a wani ƙauyen da ke lardin Bor, suka kashe akalla mutum 17 a cewar shaidun gani da ido da kuma hukumomi. Wannan shine hari na baya a cikin jerin munanan rikicin unguwanni a faɗin yankin. Choti Maka, mai shekaru 8 da ke samun lafiya a asibitin jihar Bor daga raunin wuka a baya da kirjinsa, ya ce wasu mutane masu yawan gaske ne saye da rigunan sojoji da makamai suka kai samami a ƙauyen Makolkwe shekaran jiya Litinin da rana. Akur Aling, mai shekaru 27 da ta karya a kafa a lokacin harin, ta ce maharan sun kashe mahaifin mijinta kada suka sace jinjirinta mai watanni 14 a duniya. Wasu jami'an tsaro 'yan kalilan da matasan yankin sun fara farautar maharan, inji mai magana da yawun 'yan sandan jihar Jonglei Manjo Daniel Tor. Ministan harkokin cikin gida a Sudan Al-Tarif Idris ya faɗa a ranar Litinin a birnin Khartoum cewa gwamnati za ta tura rundunar tsaro na haɗin gwiwar sojoji da 'yan sandan Sudan da kuma ƙananan sojoji domin taimakawa yankin.
Wani yunkuri mai kama da karfa haɗin kai da ƴan uwantaka, babban masarakin dollar Ife Oba Adeye Elital Ogunwusi ya bayar da kyautar motocin feshin maganin kashe ƙwayoyin cuta ga gwamnatin jihar Sokoto da masarautar mai alfarma Sarki Musulmi domin yaƙi da cutar coronavirus. Daga birnin na Shehu, wakilinmu Muhammad Nasir ya aiko da wannan rahoto.
On behalf of His Imperial Majesty, I'm giving this to you for the use of all the people of Sokoto State so that we can totally fight or combat this pandemic. Thank you very much.
Masaraki Oba Moreno Adede ne kenan lokacin da yake hannunta motocin masu dauke da na'urorin feshin maganin kashe ƙwayoyin cuta a madadin babban masarakin dollar Ife Oba Enita Adeye Ojaja na biyu ga gwamnatin jihar Sokoto. Motocin guda uku biyu ya bayar da su ne ga gwamnatin jihar Sokoto, yayin da ya bayar da ɗaya ga masarautar mai alfarma Sarkin Musulmi a zaman tasa gudunmuwa wajen yaƙi da cutar corona. Wata daga cikin ayarin na babban masarakin Ife Professor Esima Olapoju ta ce ko baya ga feshin kashe ƙwayoyin cuta don kare kai daga kamuwa da cutar corona, haka ma ana iya amfani da waɗannan na'urorin wajen ayyukan noma. Ta ce ana iya amfani da su wajen fesa magani ga shukoki da kuma kashe ƙwari masu ɓarnata shuka. Mataimakin gwamnan jihar Sokoto Malar Muhammad Ɗan'iya, wanda ya karɓi wannan kyautar, ta jinjina babban masarakin daular ta Ife tare da bayar da tabbacin yin cikakken amfani da kayan. Na tambayi mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Professor Bello Dodo don bada na jami'ar Usman Danfodo da ke Sokoto akan tasirin irin wannan kyauta.
Ka san al'ada muhimmanci gare ta tana da ƙarfi ƙwarai. Abinda kake fara yi da mutane ka fahimci menene al'adunsu, me suke so, me abba su so. To wannan yana ƙara danƙon zumunci da fahimta al'adun juna. Cewa ashe dai dukkaninmu ƙasar mu guda ce, kuma ita muke ta ƙoƙarin mu ga ta zauna lafiya. Zai sa soyayya da fahimtar juna da aminci tsakaninmu. Zai sa mutanenmu da ke zaune a can su ma su yi biyayya ga masarauta ta can. Zai sa mutanensu da ke zaune a nan su ma su ga cewa hadda masarautarsu tana girmama masarauta a Sokoto, tana girmama gwamnati a Sokoto.
Ire-iren waɗannan ayyuka kan iya ƙara samar da haɗin kai da fahimtar juna ga ƙasa wanda ke da al'adu da addinai mabambanta kamar irin Najeriya. Muhammad Nasir, murya Amurka daga Sokoto, Najeriya.
A Borno kuma mutane ne ke ziyartar kasuwannin dabbobi don tanadar dabbar da za su yanka a babbar sallah.
daga birnin na Maiduguri wakilinmu Haruna Dauda na dauke da wannan rahoto
na dai zirshi ɗaya daga cikin irin waɗannan kasuwan dabbobi da kuma yake kusa da gidan talabijin da ake kira NTA inda ya tsar da ƴan kasuwa da ma masu haramar wannan yanka na ta gudanar da ciniki
yanzu ga ni a tsakiyar wata kasuwa nan kusa da NTA inda kuma ake sayar da dabbobi kenan saboda shirye-shiryen sallah ko shi wannan kasuwa tana nan ko bayan sallah ma ya sunan malamin
Muhammad Ahmed
to ya yanayin yadda kasuwa take gudana
mun sa dabbobi a gaba muna duba kasuwan kasuwan yarin da sanya amma muna zamani da za ta tashi
to kamar wannan dabba haka na ga wannan rago rago ce za ta kai kamar wannan
wannan muna zamani 2040 haka
to gurgurde na kuke kawo wadannan dabbobi
sai muna kawo su a can su kasan su biyu can kasan su potaskin har kasajen bauchar can muna zama jama'a ne dabban wannan
to ya sha'anin tsaro shafi wannan harka na ku na kasuwanci
mun dangana ga Allah dai sai abun da muna dauka sada da muke tafiya kuma Allah yana kare mu
haka Allah cike da karewa
amin ya rabbi
Abdullahi Muhammad
an ce baraka ma dabbobi sun fadi ya gaskiya na mulme ke
to yanayin mutane ne ba su da abin hannu ne ana jira in Allah ya sa gwamnati yau muna tsammani za biya in an biya salary komai zai normal
to ya sha'anin tsaro ya shafi wannan harka na kasuwanci na
ku zaka da in mun je siya suna ba mu ticket kuma da kuma takardar shaida cewa mun siya daga cikin kasuwa ba a waje ba
ko ya masu siya suka samu dabbobin a wannan shekara ga dai daga cikin irin mutanen da na samu suna wannan ciniki shaida mun
sunana Gwani Tahir dabba wannan lokacin ya zo kashe biyu ne kashi daya bisa ga irin tsadan hanya da za a zo shi yasa dabba zai iya kawuwa amma abin da muke roƙon jama'a har yanzu su sani dabba wannan an kawo shi ba wai lalle sun kaci riba kai ba ya ka sayar saboda dan ka samu lada kai
kamar wannan daga dan safa-safa ne kamar nawa ka samu wannan
a takaice wannan yanzu an hana ta ma naira 40,000 saboda kiwon gida ne sosai ta koshi sosai ka ganshi to sa kai layya yanzu dai yana son kara mar wani abu a naira 40,000 din
ya sunan laka
Muhammad Umar
garin cewa laganka gefe masu sayar da rabobi ko da kasuwa yake tafiya to
alhamdulillah
ana sai wani harawa ne kuma na gari dusa ko kororon wake ne
duk akwai ne alhamdulillah
to daga ina kuke ka samu wannan abincin dabbobi
a jeji mun kawo shi
a ranar juma'a ne dai ake sa ran za gudanar da wannan babban sallah na layya a duk fadin duniya wanda kuma jama'a ke ci gaba da gudanar da shirye-shirye Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
a gashe da Haruna Dauda biyu wasu masu sharhi da wakiliyarmu Zainab Babaji ta zanta da su a filato sun ce matukar aka dauki matakai akan masu sayar da maganin karfin maza ka iya rage karfin aikata fyaɗe tsakanin al'umma
Muhammad Awal dake mazaunin garin Jos ya bayyana takeicinsa kan yadda kananan yara ke tallar magani da kalaman batsa wanda a cewar sa na iya ingiza matasa
yara kanana ma wanda zaka ga suna ya wanda ma bai san bai mallaki hankalin kai ba zaka an recording mishi wannan abun tallan yana yawo da shi maganin kaza shi kanshi yaron da yake tallan wannan magani ba balagaje bane to kaga wannan ma wani alamun bata tarbiya ne wanda zai sa shi yaron da tun daga abin da yake wata rana zai bibiya cewa bari ya gwada wannan abu malaman mu kuma suna zaune suna ji suna kallo
ina mafita
mu kanmu al'umma ba komai ne zamu zauna mu rufe mu nada hannu cewa muna jira sai gwamnati ya abin nan ba ya kamata mu fa'ido sai kuma ne mu gwamnati za ta ce maka
wallahi duk shege ya ƙaryar ta ba mai baka wannan itaciya sai mundu
irin kalaman da ake ji kenan a tituna kasuwanni da cikin unguwanni yayin da masu sai da magunguna ke tallata hajjar su na zanta da wani mai sai da magani wanda ya bukacin saka ya sunan sa dan jin koyaya suke harkar
na sai da maganuka na karfin maza da na gargajiya da kuma na turawa
to amma su wace suke sayan irin wannan magunguna
mutane ne dai ga sunan maciwal wanda karfin su ya dan ragu
to ana magana cewa wato ana yawan yin fyaɗe musamman a wannan lokaci kuma wasu na danganta shi da irin waɗannan magunguna da kuke saidawa sai ya kuke tantance waɗanda za su yi amfani da shi
yaran da suke tasowa suna shan ƙwayoyi ne da kodin da sauransu su ne yake ba su damar su je su aikata wannan abun amma duk ni mutanen da nake harka da su maciwal ne ba na harka da irin yara matasa da nake sayar magani
shugabannin al'umma na da tasiri wajen sanya ido kan abubuwan da ke faruwa a tsakanin jama'a Mr. Atsen Adan basaraken gargajiya ne a yankin Laminga a nan jihar Plateau
mu sarakuna bai kamata mu yi irin wannan mu yi wasa da shi ba don idan an yi ma yarinya haka to rayuwanta gabaki daya ya lalace bisa ga addini mu bai kamata a samu ko iyaye ko matasa su yi irin wannan lalata ba idan mun samu wannan mukan kai hukuma ayi horo don wasu su gane don su ja baya.
Masu sharhi na ganin hadin kan al'umma da sauran hukumomin da ke da ruwa da tsaki zai yi tasiri wajen rage ayyukan asha a tsakanin al'umma. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Masu sauraro ku biyo mu shiga jamhuriyar Niger, inda ƴan takarar neman shugabancin kasar a zaben da za a gudanar a watan Disamba ke ci gaba da bayyana manufofinsu. Ga rahoton Haruna Mamman Bako.
A daidai lokacin da ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki a jamhuriyar Niger Alhaji Bazoum Mohammed ke kammala ziyara a jihar Tawa, ana iya cewa rangadin nasa ya bar baya da kura domin ƴan adawa a wannan jihar sun ce ya kamata ya dakatar da wannan zagaye domin a wurin su yakin neman zabe ne. Don a cewar su ana yin taron gangami da karkafa alamomin jam'iyya kamar yanda Alhaji Maitre Abdulu Muni, memba na committee gudanarwa na ƙasa na jam'iyyar RDR canji mai adawa ta tsohon shugaban ƙasar jamhuriyar Niger Alhaji Muhammad Usman ya yi mini ƙarin bayani a wata tattaunawar da muka yi da shi.
Abinda zo ake ce ma shine campaign, ka hobe abinda zaka yi, ka tallata jama'iyyarka, ka yi taro a kira gari da gari ai cortege shi an kai shi na kuma a campaign ba abinda a cikin campaign sai shi illa sun nuna ma mutane ƙarfin mulki sun zaka sun sa kuɗi sun jawo mutane ƙauyuka suna aikin su na daji sun cile sarakuna sarakuna sun cile su hakimai an cile su limamai an cile su mutane sun jawo waɗanda mutane an zaka an jibga su an zaka an tara su ana ruwa kowa ya sani taka doka na shi kuma taka doka ba a son ta inda ake neman zama lahiya
sai dai a lokacin da Bazoum Mohammed din ya jagoranci ganawa da magoya bayan jam'iyyar PNDS tarayya a garin birnin Kwani a hilin taro na bin MG Sekondo ya ce wannan zagayen nasa ba yakin neman zabe bane
ba sheka jimin pele sariya dai kuwa koni ta samu karkuwa babba alhamdulillah wannan zuwato ba ta kafai ce ba sai da lokacin da fari ba ta su ba zuwa ce irin wanda prindali suku ya saba muku lokaci zuwa lokaci hoto buga amina arziki
a dai jamhuriyar Niger ana kusan watanni biyar kamin zaɓuɓɓukan gama gari da ƙasar za ta shirya a nan gaba ana iya cewa ana ci gaba da wajuna kallon hadarin kaji tsakanin ƴan adawa da masu mulki game da wannan rangadin da ɗan takarar jam'iyya mai mulki ke yi a cikin ƙasar. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Kuna sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma lokaci yayi da Aisha Mu'azu za ta gabatar da shirin yanayi da muhalli.
Misararo, assalamu alaikum. Barka da kasancewa da mu a cikin shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. A makon da ya gabata mun fara tattaunawa da ministan ma'aikatar yanayi ta Najeriya Dr. Mahmud Muhammad Abubakar da ɗan rajin kare muhalli daga kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka. To a yau za mu ci gaba da tattaunawar tamu. Ya minista yi bayani game da yadda ma'aikatar yanayin take sarrafa da gwadan asibiti a wannan lokaci na annobar coronavirus da kuma irin kokarin da ma'aikatar take yi na ciyar da aikin bona jari gaba a ƙasar. Ai sauraro lafiya. Bari mu dan tabo batun da gwalo da wasu suka yi hasashen cewa wannan yanayi na corona ya haifar da wani nau'i na dawalo kamar suturuna kariya da ma'aikatan kiwon lafiya suke sanyawa da kuma abun kariyar rufe hanci da bakin, wannan ya zama wata sabuwar matsala. To akwai wata dabara da ma'aikatar take shirin yi ko kuma take yi wajen kauda wannan nau'in dawalon?
Akwai a ainihin lokacin da muka fara
kokarin yaki da dakile yaduwar corona din nan ya kunshi sa ido akan bola da ake kirkira daga asibitoci daga inda ake kuma ajiye waɗanda aka kebe masu cutar corona din da kuma irin waɗannan kayan da ake sawa ana iya ce musu a matsayin silke dan saboda kar cutar corona ta kama mutum yanda ake bi a sarrafa waɗannan da gwalo da waɗannan kayayyakin saboda su kansu hadari ne idan mutum ya taba ko ya mu'amala da waɗannan kayan zai iya kamuwa da cutar akan tattara su ne a zuba su a cikin abu a killace a kulle a dauka a je a kai inda ake sarrafa su kuma mafi saukin hanyar da aka fi sarrafa kayayyakin aikin asibiti irin waɗannan shine a kona su akwai na'urori na kona irin waɗannan ne zafin gaske domin kona su shine yafi alheri in bayan an kona diddigan koko tokan shi kuma akan dauka a sake sashi a cikin wani abu a killace a binne shi a inda ya kamata binnewa ma ba kona zaka je ka binne ba domin akwai inda yake da idan ruwa idan ka burna abu kasa tsawon lokaci idan abin nan ya iya hujewa lalace idan kuma har wannan bolan tana ci gaba da kasancewa a hadari to in ta shiga ruwan sha ma kuma za ta iya cutarwa saboda haka abu ne wanda ake yin taka tsantsan da shi sosai
to batun wannan abu da ake kira circular economy akwai matasa a Najeriya da ke yunkurin yin wasu abubuwa na amfani wani irin taimako ma'aikatar yanayi ta Najeriya take yi
duk waɗannan da kika faɗo ɗaya bayan ɗaya a gurguje bari in gaya ne mun nemi izinin majalisar zartarwa mun kuma samu yanda za mu yi tsari na sarrafa bola a ƙasar nan gaba ɗaya
shi kuma Umar Sale Anka ya ci gaba da bayani ne game da yadda sare bishiyoyi yake shafar bangarori na rayuwar ɗan adam
idan mun bi ta masanan kimiyya da cewar idan ka sare bishiya za ka samu ruwa yana gudu ta ƙasa sosai wannan yakan sa ganyayyakin da suke faduwa suna zama mana taki kwashe shi ƙasar ta zama ita bata da wani armashi kuma wannan iska da za ta kwashe saboda sararin filin da ake da shi ba da kariya don ba bishiya a hanyar to domin ita bishiyar tana kariya ne da dama da yawa idan ka ce ta ma kare ƙasar daga zaizaya da akwai kuma ruwan da kake ganin yana kwarara har yakan jawo a ce an samu ambaliya domin su bishiyoyin suna taimakawa wajen zukar ruwan su ma su yi amfani da shi wannan yana rage yanda ruwan zai gudu kaga idan an sare bishiya illolin da dama akan bangaren samar da abinci aka ce kasan noma ba ta da inganci iska ta kwashe ko kuma ruwa sama ya zo ya kwashe domin babu abin da zai sa ta ta burki wannan ma illa ne to baya wannan na harkar samar da abinci wannan shine kuma kamar yadda masana suke cewa shi misali noma shine kashin bayan kowace kasa domin shine waya da aka jona tsakanin tattalin arziki da rayuwar dan adam so in babu noma kaga babu abinci da za a samu a rayuwa so idan mun bar wannan muka ce za mu koma bangaren tattalin arziki bara an samu a matsaloli da dama na ambaliyar ruwa har wannan shekara da muka shigo da ta zo mana da abubuwa da dama haka an samu matsaloli kafin ma a zo maganar COVID-19 aka samu kwararowar hamada a Najeriya inda yake kaiwa yanzu har kakan samu hazo yakan kai har Port Harcourt da Lagos idan zaki iya tunawa Aisha mun samu matsala ina jin watan biyu wajen sati na farko zuwa na biyu ya jawo tabarbarewar tattalin arziki a sakamakon hazo da aka samu a Najeriya in baki misali Port Harcourt da kuma Lagos dole sai da hukumar jirage ta Najeriya ta dakatar da shigowa jirgi daga su Dubai India da duk sauran kasashe da suke zuwa su dauko fasinjoji su kawo ta jiragen da ake hawa a tsakanin ka tafiya daga wannan jiha zuwa wannan jiha sai da aka dakatar da shi
da haka za mu yi sallama a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon sai a tara da mu a makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya ba mu iko a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Dr. Mahmud Muhammad Abubakar da Umar Sada Anka sai wacce ta hada mana shirin Julie Letters Question ni Aisha Mu'azu nake muku fatar alkhairi na assalamu
to madalla yanzu kuma sai ku kara gyar zama dan sauraron sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru.
Babban fara a shirin namu na wannan makon ne da jaridar Intercession ta bayyana mana cewa shugabannin kasashen nahiyar Afirka da Tsakiya su rada wani zamanin musamman don maido da zaman lafiya a kan iyakokin kasashen nasu da kuma doka da oda. Sai jaridar Le Economy ta kasar Jamhuriyar Kamaru Allah ta ce Prime Minister kasar Kamaru Musa Joseph Jengote ya gudanar da wani taro tsakanin sa da ministan kudi na kasar Kamaru Lawrence Mutaze da kuma ministan kiwon lafiya na kasar Maluda Malashi domin ganin anda za su yi su cimma burinsu wajen dakile gumulan cutar nan ta COVID-19 a kasar Jamhuriyar Kamaru. Jaridar Nzuwa kuma ta ce shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Musa ya fara shirye-shirye na bada izinin zaben da za a gudanar na shugabannin gundumomi a kasar ta Kamaru karan farko kenan da za a gudanar da irin wannan zaben. Sai jaridan Mutation ita kuma ta ce hukumar ilimi ta kasar Kamaru ta soke wani bangare na jarabawan da ɗalibai suka zana na baccalaureate a kasar musamman da bangaren ilimin physics da kuma chemistry a kasar. Jaridar The Post kuma cewa ta yi ma'aikata suna fuskantar waɗansu matsaloli musamman a gurabun ayyukansu domin rashin ba su isassun albashinsu. Jaridar Economy cewa ta yi ƙungiyar 'yan kasuwan kasar Jamhuriyar Kamaru ne shugabanta ya kwarmatawa wurin cewa ya kamata a tallafa wa kamfanika da masana'antu da manyan kudade domin su farfado da harkokin kasuwancinsu. Sai jaridar Informa ta handa ita kuma ta labarta mana cewa hukumar wato hakkin rocin kasar Jamhuriyar Kamaru ta gurfanar da Musta Edu Alo a gabanta domin a yi masa bincike gwagwab na waɗansu magudan kudade da ake zargi cewa ya yi rubuta ciki a kansu. Za mu kammala shirin jaridun namu ne na wannan makon da jaridar Nemetayo anda ta gulmata mana cewa al'umman arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru sun miƙa wa shugaba biya godiyarsu ta musamman domin tura musu dashen bishiyoyi da yayi Mahama Awalgarba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Masu sauraro ga shirinmu na ƙarshe sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Amurka tana fahariya da dadewa da ce tana hulɗa da kasashen Afirka tare da mutunta juna da manufar demokradiyya daya da kuma da daddan burin inganta rayuwar al'umma Afirka. Galibin haɗin kanmu ya shafi samar da kayayyakin agaji. Gwamnatin Amurka da ke hulɗa da sama da kasashe 120 tana kokarin shawo kan annobar COVID-19. Hukumar tallafawa kasashe masu tasowa USAID ke jagorantar wannan yunkurin tare da haɗin gwiwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka da cibiyar dakile yaduwar cututtuka da ma'aikatar tsaro da kuma sauran bangarorin Amurka da ke taimakawa tsarin lafiya da ayyukan jin kai da kula da tattalin arziki da kuma yunkurin ganin ci gaban ƙasa. Yana da muhimmanci a bayyana cewa tallafin yana kan gaba a muhimman gurorin shugaban ƙasa a tsare-tsaren Afirka, in ji mataimakin jami'in gudanarwa na harkokin Afirka Chris Meloni.
The first objective being advancing trade and commercial ties with key African states to increase American and African prosperity.
Manufa ta farko ita ce ƙara inganta hulɗar cinikayya da muhimman ƙasashen Afirka domin ci gaban Amurka da kuma Afirka. Na biyu shine kare Amurka daga barazanar lafiya da tsaro daga ketare. Na uku kuma shine taimakawa wajen ganin ci gaba da kuma dorewar kasashen Afirka da samun shugabancin kware da kuma abin da muke kira yunkurin dogaro ga kai a nan cibiyar USAID. Yana da muhimmanci a jaddada haka yanzu da muka samu kanmu muna fuskantar COVID-19.
I'm excited to report that today we've committed close to $350 million.
Ina mai farin cikin shaida cewa yanzu haka mun samar da dala miliyan 350 domin taimakawa kasashen Afirka da ke yankin hamada wajen shawo kan annobar COVID-19. Biliyoyin dala da Amurka ta kashe cikin shekaru da suka shige musamman karkashin shirin nan da ake kira PEPFAR da kuma shirin shugaban kasa na yaki da cutar zazzabin cizon sauro ya haifar da yadda matuƙa a dangantakar mu a duk faɗin Afirka, in ji mataimakin jami'in gudanarwa Meloni.
One thing that I think has been exciting is, for example, in South Africa we've had the ability to leverage about 20,000 healthcare workers.
Wani abu da na gani da yake da daɗi shine misali a Afirka ta Kudu. Mun samu sa kimanin ma'aikatan lafiya da ke aiki karkashin shirin TERFA da suka taimaka a yaki da cutar AIDS yanzu za su taimaka a yaki da COVID-19. Wannan dama da aka samu da amfani da dandalin da muka samar a wuri daya na da matukar muhimmanci a matakin da muka dauka a cewar mataimakin jami'in gudanarwa Meloni. Ina da kwarin gwiwa cewa dangantakar mu da kuma aiki da muke da abokan hulɗa ma Afirka za ta ci gaba da taimakon mu mutum magurin mu na yau na shawo kan annobar COVID-19 da kuma batutuwa da suka shafi ci gaba kai tsaye. Sharhin Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. A madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka, sunana Hassan Maina kenan da na gabatar da shirin. Sai sallama da ku, mu kasance lafiya.